Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci da fata an waye gari lafiya. Amina Buhari Aunace da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na sanyina ya aka kwana
lafiya kallon malam Agnes da fatan an waye gari lafiya
na kira ka sai kace wai kana kwana ne a lokacin da na kira ka ni ta nake kuta kuta ko baccin rana ko baccin dare kwana ne ashe
to wato malam Agnes kin san wani lokaci in aiki in ka dade kana aikin nan in hada miki ji za kai kamar an sa itatuwa an yi ta an yi rugudu a kanka
wai na ce yi na ba ka dariya wata kawata ce ta zo nan ta samu green card ta zo sai shi kenan lokaci na farko da ake yankan ciyawa da sai ta ga ana yankan ciyawa a zaune a cikin mota a cikin mota mai yankan ciyawa sai ta ce wai kaga inda ake yin aiki a nan tace a gida wai sai mutane su ce wai su da za su samu su tafi Amurka nan ko yankan ciyawa su yi ake yankan ciyawa ma a cikin gata ake yi
ganin suke kaman aikin sauki gare shi
mutuki za a rika yi sai a rika ya kumbure
ba su san cewa ko na in mutum ya hau wannan motar ba kamin ya gama da sai ya ji jikinsa ya yi tsami
ta daga bane ta ce ashe kowa gumin shi yake ci a nan kasar kowane aiki kake gumin ka kake ci
ai to ni ma ai ina da wani aboki shi abin da yake tunani wai wai kawai wai wai hutu na zuwa America saboda ya ji an ce wai da office da gida da mota ko ina ana sa sanyi a America saboda haka shi wai bai ga wata wahala da nake ba nace
to ba wata wahala abin kawai kayan aiki suna
nan a komai ko yana nan wani
kuma
amma kuma ai duk da haka nan da zaman da abin nan kin san aikin na dan jarida wani lokaci ba wai kaman numa bane ko na ba amma kana gama shi lokacin da ka gama aikin nan ji za kai kaman wanda ya dade yana numa kin san mu da muke mun yi numa
haka
da ake ji to amma kuma
duk mun aiki
mun riga mun saba da wannan saboda kin san mu da muka tashi karkara kin san abin da ake cewa ma'aikatan gwamnati wai gaban za suke samun kudi a taga kawai ake miko musu
shike nan kuwa
da kai magana sai ake kai Allah barke da kake kai da kake karba ga taga wai to shike nan wai tunda a taga kake karba kin san a da lokacin da ana ba a biya ta banki kin san account din da ake zuwa kin san kaman dan taga ne kaman window ake haka wai to shine
an yi labarin kake dan na babban latani da babbare
to a cocin gani
to me ka lura da shi kuma dangane da wannan batu na corona
to a har yanzu dai ana nan amma da alama hukumomi sun fara misali irin kisan irin hasashe ko kuma zargin da wasu masana da manazarta suke yi musamman anan na cewa kaman gwamnati ba ta bada kulawar da ya kamata a ce ta bayar ba to sai kasance yanzu ta kai har shi shugaban kanshi da ake ganin kaman bai damu ko ba mai da hankalin da ya kamata a ce ya mayar ga cutar ba ya dage gudanar da babban taron shi na gangami yakin neman zabe kawai saboda wato karuwar da aka dan samu ko kuma wasu mutane da aka samu sun kamu da cutar to ke ga za a iya cewa wannan kenan ya fara sabawa kaman hasashen da manazarta ke na cewa kaman gwamnati anan bata mai da hankali ga wannan abin ba tunda in har shugaban kasa zai dage wannan muhimmin taro kasancewar ƴan kwanaki kalilan suka rage a gudanar da zabe amma yace ya daga shi saboda ko kuma a'a zai yi jawabi ne amma ta wata hanya da ba amma taron wanda da ake ganin bai damu da shirye taro ko ya shiga taro ko wani abu ba to a yanzu ya nuna cewa ya damu da wannan yanayi
to kamar yadda muke fada ko wani lokaci kowa yana da rawar da zai taka domin ganin an dakile yaduwar wannan cuta ya kare kai shi ya kuma kare al'umma
wannan ko shakka babu Allah shi mana kariya ga wannan cuta kuma ya kare mana al'ummar mu gabaki daya a duniya
amin summa amin
what he had to say to me hit me pretty hard I think a lot of folks get started this way. He said, I thought it would be so easy. Another one night stand. She seemed so warm and willing. Right in the palm of my hand. Now it's 3 months ago last Wednesday. Since I woke up in her bed. Lord, I think I love her. It scares me half to death. Cause you know I'm a raging, rambling man. Free as an eagle fly. Well, look at me now and tell me the truth. Do I look like a daddy to you? Oh, do I look like a daddy to you? She's feeling sick in the mornings. She can't get into her jeans. I spent my last $10, bought her a secondhand ring. I start to work next Monday, cause I just can't let her down. I've had me some good times, but it's all changing now. You know I'm a raging, rambling man, free as an eagle flies. Well, look at me now and tell me the truth. Do I look like a daddy to you? Or do I look like a daddy to you? You know I'm a raging, rambling man, free as an eagle flies. Well, look at me now and tell me the truth. Do I look like a daddy to you? Or do I look like a daddy to you?
To kamar yadda muka saba bari mu mika gaisuwar a bari ya huce zamu fara da waɗannan gaishe-gaishen rasuwa da aka yi muna gaida Dinga Mark Mato domin rasuwar mahaifiyarsa wadda ta rasu a Jos aka kuma yi jana'izarta a jiya Juma'a a gidansu da ke kan hanyar barikin soji kan hanyar Miyango. Sai kuma gaisuwa ga iyalan Lawal Ibrahim wanda shi ma Allah ya rasuwa wanda aka fi sani da babansa shi ma ya rasu ne a Jos. Muna kuma mika gaisuwa ta ta'aziyya ga iyalan marigayi Reverend Tambaya Jibril wanda shi ma ya rasu a cikin wannan makon aka kuma yi jana'izarsa a Wardi jihar Bauchi. Muna yi wa dangi duka gaisuwa ta ta'aziyya da kuma fatan Allah ya kyautata namu ƙarshen.
To amin suma amin Malama Grace. To haka kuma akwai gaisuwar ta'aziyya zuwa ga mai sauraron mu kuma mai aiko mana sakonni a kowane lokaci Malama Grace da na faɗi sunan ke makin san shi. Wato Malam Usaini Dangwace Karasuwa dake jihar Yobe.
Ana magana
haka. Madalla yawa to shi kuma Allah ya yi wa mahaifiyarsa rasuwa kwanan nan. Muna fatan Allah ya ji kanta da gafara kuma ya kyautata bayanta kuma ya bada hakurin jure wannan babban rashi da aka yi.
To abin sun ma'amin ban kwana nake ma masoyiya la ta sai wajen ban
kwana nake ma masoyiya gaba kuma bari mu mika sakon fata alkhairi zuwa ga dan uwa kuma abokin aiki wato Mustapha Bello Shuni na sashen yan jarida dake fadar gwamnatin jihar Sokoto a jihar Sokoto Najeriya bisa ga daurin auren diyarsa Hindatu Mustapha Bello da za a yi da angunta Shehu wanda za a yi in Allah ya yarda a garin Shuni a yau Asabar kenan 25 ga watan Oktoba a yau Asabar kenan 25 ga watan Yulin shekara ta 2020 a gidan marigayi Ardo Yahaya Shuni tare da fatan Allah ya albarkaci wannan aure kuma ya ba su zuri'a daye ba.
Amin sama amin kamar yadda ake faɗa kowane lokaci mutuka raba.
Na'am haka ne.
Thank you.
Namu muna mika gaisuwar fata alheri ta bure huce ga Hamisu Henry Potescom da Haruna Abdulmumini mai gudu sai Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a sai Hassan Dogon Fati ba tsari jihar Katsina da Hussein Abba Jambam a jihar Bauchi sai Isa Lawal magajin garin Girgir a jihar Gombe da Jamila da Fati matan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Kabiru Janye Kware jihar Sokoto sai kuma kaka mai yaji Alhaji Bukar Gusuma da Masak jihar Borno da Lawal Sani na Kawu Daura da Muhammadu Salisu Kauran na Moda Zamfara sai Malam Usaini Dangote Karasuwa jihar Yobe daga ƙarshe muna mika gaisuwar a bari ya huce ga Nasiru Kainuwa Hadeja da fatar an tashi lafiya.
To a gaba kuma sai gaisuwar fata alkhairi ta a bari ya huce zuwa ga Abubakar Lawan gidan Dan Maye Jargaba sai Abdullahi Muhammad Mayyama da Abubakar Kawo Girgir da Abubakar Maidoya Azare da Adamu Jangirawo Akko Gombe da Ahmadu Abacha Macina jihar Yobe da Aisha Saniyaro da Alhaji Umar Forever Gashuwa da Alhaji Mele Yusufari da Abdul Ali Abdullahi Doron Baga da Ali Modu Admo Baga da Ali Rafkana Gashuwa da kuma Aliko Auta Kafinta Yalwan Gindiya Akwati Barkin Ladi jihar Filato.
Muna kuma mika gaisuwa a bari ya huce ga Ruwanu Ibrahim London Guba da Salisu Isa Fana karamar hukumar Kamba jihar Kebbi sai Sani Mai Lengelenge ya wuri da Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi a garin Bauchi kenan sai Ashaibu Adam Bagwai jihar Kano da Sufiyanu Gumel Zangon Daura da Umar Adamu Katagum jihar Bauchi sai Umar Halilu Kofar Kaura Katsina da Ummi Garba na Kwalo da fatar Allah ya sa mun faɗi wannan suna daidai na san yana sai Usaina Alhaji Umar da Umar Manika Mai Ruwa Road Kuntuwa sai Yahaya Baba Alhaji daga ƙarshe muna mika gaisuwar a bari ya huce ga Yusuf Bazuka Mai Leda Gwalolo.
To madalla malama Grace kamar yadda koyo shi kika faɗa cewa komi kirkin ka ba za ka iya ganin kasuwa da gaisuwa duka ba saboda haka bari mu takaita da waɗannan gaishe-gaishen na ƙarshe insha Allah cikin wannan shirin wato fata alkhairi zuwa ga Aliyu Usman Takalafiya ma'ajin kungiyar muryar talaka ta reshen jihar Kebbi sai kuma Amina wato Amina Adam A Adam Gashuwa da Aminu Puyol baban Yusra Maradi Niger sai Aminu Adamu Malam Madore a jihar Jigawa sai Amiru Lawal Balarabe Giwa da baban Di Mamman Bande da Magaram da babawo Mato Mai Adwa jihar Katsina sai Baffa Haruna Bajoga da Bashar Kansila Mai Tukunya bakin kasuwa Dirin Daji a jihar Kebbi sai kuma Ibrahim Usman Musa Wada Barikin Ladi da fatan ya sami sauki a rashin lafiyar da ya Allah ya bashi lafiya. Sai Bilyaminu Gambo Konkol karamar hukumar Maiha jihar Adamawa, sai kuma da Saifullahi Idris Jikamshi da Dauda Bini Affan unguwar Jaji Potiskum, sai Gazali Kabir Lolo daga Saudiya da kuma matarsa Fatima Gazali Kabir da fatan dukkan su suna cikin koshin lafiya a daidai wannan lokaci.
Amin sama amin.
I ran into an old friend of mine the other day. We hadn't seen each other for quite a while. What he had to say to me hit me pretty hard. But I think a lot of folks get started this way. He said, I thought it would be so easy. Another one night stand. She seemed so warm and willing. Right in the palm of my hand. Now it's 3 months ago last Wednesday, since I woke up in her bed. Lord, I think I love her, but it scares me half to death. Cause you know I'm a raging, rambling man, free as an eagle fly. Well, look at me now and tell me the truth, do I look like a daddy to you? I look like a daddy to you. Now she's feeling sick in the mornings. She can't get into her jeans. I spent my last $10, bought her a secondhand ring. I start to work next Monday, cause I just can't let her down. I've had me some good times, but it's all changing now. You know I'm a raving, rambling man, free as an eagle flies. Well, look at me now and tell me the truth. Do I look like a daddy to you? Or do I look like a daddy to you? You know I'm a raving, rambling man, free as an eagle. Well, look at me now and tell me the truth. Do I look like a daddy to you? Or do I look like a daddy to you?
Labarai
ta ce Yusuf sarkin labari abin nan ne da Bahaushe yake cewa wai daga bakin mai ita to ke san kun wannan tsohon wakilin mu na jamhuriyar Niger ne mai a jamhuriyar Niger Yusuf Mamman ke san Bagobiri ne ke san Bagobiri ne Bagobiri ne ke san Gobirawa ke san rabin suna Niger rabin suna Nigeria kuma ke sani wai har yanzu ha suna nan suna jayayya shin wai wai waɗanne suwane ne a filin Gobirawan shi waɗanda annan Najeriya ta
mun birni waɗanda suke Niger ne ko waɗanda suke Najeriya
ko waɗanne ko waɗanda suke Najeriya don haka su yanzu ba su kosan matsayin su ba ma shi ɗan Najeriya ne ko ɗan Niger ne su ga sunan da ya ga kamar su
saboda haka ƙasa ne ɗan Afirka ne wato ko da suka je sha
wato su ba su koda bagire ba su koda mazauni to shine sai ya bada labarin dan uwan su to ke ko ga za a ce daga bakin mai ita kenan
haka
wato wani bagobiri ne to sai Allah ya mai rasuwa yana da mata daya haka to sai Allah ya mai rasuwa to shi na sai dama yana zaune cikin Gobirawa yana zaune cikin Fulani haka ƴan uwa suna taimaka ma zamantakewar da ana abin nan ke san dama su Hillani suna da wannan karinci da kara lokacin da ya rasu sai shi wannan mafulacin makwabcin sai ya je wurin yi ma dan uwansa ta'ziya dan uwansa Bagobiri to shine da yazo tattar da ƴan uwansa suna zazzaune haka nan kofar gida Gobiraru taron Gobira daga mai tsage sai mara tsage sai mai bille sai mai menene dai ga sunan da ya ga kamar su to sai yace musu jama'a to sannun mu da rasuwar nan sai aka ce to yace Allah ya gafarta aka ce amin sai aka ce Allah ya sa ya huta daga can wani bagobiri in ga muke duk tsage sun cika mai huska sai ta su sai ce mai kai baka da hankali ne kaka za a yi mutun ya huta can bai da mata kuma ka san can bai da mata ga mata ce nan ya bari duniya sannan ka ce wai shi huta kaka za a yi huta
ba zai ta san waje da
wai mun ba mai da mai abinci ba mai dafa masa abinci ba mai masa kaza ba mai masa kaza wai ka ce ya huta ina hutu yake gare shi kai ya tafi Isa bagobiri
lalle to su ma sun an raba musu shi kuma Yusuf shi ma takwaran Yusuf mamman yau Yusuf yake bada labari kuma Yusuf sile shi ma dan jamhuriyar Niger Yusuf sile madataye da magaran dan jamhuriyar Niger shi kuma sai ya bada labari shi kuma ya mai da martani ya bada labarin nan ne a shafin mu na sada zumunta Facebook karkashin shirinmu na a bare hucin da buka ce kowa ma idan yana da labarin zai iya aika mana ta wannan hanya yace wai labarin wani dan fulani ne ya tafi haji aikin haji
kaji kuma
sai ne kigari yace ai tafi haji kaji irin azaga ana kalle-kalle ana kalle-kalle shi kuma babban latani da shan shayi duk abin da ya burge shi sai wata buta shayi ya gani ta burge shi shikenan sai zo yayi taya da ya taya Balarabe ya gaya mashi kudin buta shayi sai ya nemi ragi ka san mu dai a gida komai aka abinda sai ka taya komai kai ka taya nan kuma abinda aka saka kudi a shago dauka kawai za ka biya
ai kware da gaske
shikenan da ya taya sai Balarabe ya ce mishi a'a shi idan ya rage mishi in ya sayar da mishi hakan yanda shi wannan babban latanin ya taya asara zai yi babban latanin ya rizika ya fara faɗa ya ce wai Balarabe ne zai gaya masa asara su da suka yi asara suka sai da uwar garken su
wannan ya dau baji amma ba shi zamu rama ya dau baji zamu rama
yace sai da uwar garki a wajen jirgi ya zo maka a koda mashi asara da ya ne mu rike buta shayi buta shayi na ga malama dole na daga mana hannu sabili da aka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin
Murtala Faruk sanyin na
alheri yake muku fata alheri da kun fata lababu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ya sa mu ga bayan wannan corona lami lafiya
I think about you when I don't want to dream about your smiling face I keep trying not to love you but I love We should be together, together. We should be walking side by side. We should be together, together. Keeping each other satisfied.
Saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku
We should be together together